One of the cardinal principles of the government of President Muhammadu Buhari is the fight against corruption. I want to be very strict on that. All those that will be involved, we are warned.
Babban hafsan sojan kasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Batai kenan ke jin kunnan sojojin Najeriya da tabbatar cewa sun nisanta kansu da cin hanci da rashawa. Da yace wannan na daya daga cikin babban manufofin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. General Batai ce dole mu dauki matakin yaki da cin hanci da rashawa musamman ma ganin cewa yanzu hakan mun so ma bude wasu hanyoyi da jama'a su ci gaba da gudanar da zirga-zirgar su akai. Da yace duk wanda aka kama da cin hanci da rashawan zai daddana kudarsa.
The issue of extortion, we have a very important role to play to ensure that whoever flies these roads do not unnecessarily extort it. We must be our brother's keepers.
General Buratan ya ja hankalin dukkanin jami'an tsaron da ke aiki a wannan yankin da cewa su guji duk wani abin da za su sassawa jama'a wajen biyan abin da ba shi ne ba, wanda ya ce ya kamata a yanzu mu zama ƴan uwan juna. Mu mu tabbatar cewa mun guji duk wani abin da zai sassawa jama'a biyan abin da ba shi ne ba.
The members of the military operating here are properly catered for and are being paid their dues appropriately and on the right.
Yace an riga da an biya dukkanin hakkokin jami'an sojan da ke aiki a wannan wurin a kuma kan lokaci, da haka kada wani ya bada wasu kudade ga waɗannan jami'an namu.
I want to commend the gallantry of these officers and men of the Nigerian Armed Forces who have shown high class and indeed first class patriotism.
Yace ina so in yi amfani da wannan damar kuma don yabawa jami'an sojan mu da manya da ƙanana kan yin yadda suka nuna kishin ƙasa wajen gudanar da aikin su.
I want to state here that we are most grateful to the members of the press corps who have been with us all through right from the beginning.
Yace kuma ina so miƙa godiyata ga ƴan jaridu musamman ma waɗanda suke tare da mu tun da muka fara wannan yaƙi. Mun yi bazgar farin ciki ƙwarai da gaske da irin goyon baya da suke bamu.
I want to use this opportunity to sound a note of warning that we must maintain the momentum and we must ensure that the operation continues. These terrorists are already on the run and we must pursue them wherever they are.
Yace ina so in yi amfani da wannan damar kuma in ja kunnan dukkanin jami'an mu. Dole ne mu ci gaba da yadda muke yi, mu tabbatar cewa mun ci gaba da wannan aiki. Waɗannan ƴan ta'adda yanzu haka suna a ran na kare, kuma dole ne mu bi su duk inda suke.
We would not allow them to regroup anywhere for them to come back and launch any attack in any other community around.
Yace kar mu sake ba su dama su sake haɗewa wuri guda, su kuma kafa wasu sansanonin su zo su ci gaba da kaiwa mutanen mu hare-hare. Ba za mu amince da hakan ba. Dole ne mu bi su duk inda suke, mu tabbatar cewa mun gama da su gaba daya. A cewar babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Batai, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.